أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائم الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم اليوم رانا الخميس 25 ga watan Muharram hijira na 1435 daidai da 28 ga watan 11/2013 za mu yi karatu na 33 a cikin wannan littafi na 20 a kan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana mai cewa a yau za mu tashi harfin nuni ايا لائمي اكثر ان اللوم اوزدي وخالف والا ان اكلت فاسئدي فما دد مني لا ولا انا من ددي نئمت بذكر الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم وساعدني في مدحه اللفظ والمعنى أكفت عليه أمة بعد أمتي أدين بي لله أفضل أمتي لنفسي منه كانت خير أمة نبي تمنت بعثه كل أمتي ونحن بذاك الفضل من بينهم فزنا أتشال كراتون دي قباتا تجتكين أبو بواندا أكفادي cewa da yawa wuri ta samu daukaka sanadiyya an yi ma'anin sallallahu alaihi wasallam aiki a wurin irin Mina ta yi alfahari saboda ma'aiki ya zo Mina da kuma an san Arafat da kuma Hadimu da ruwan Zanzam saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har muka yi magana daga cikin falala ta ruwan Zanzam wanda hadisi ne wanda Ibn Zubair ya rawaito ga Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu cewa ma'u zanzama lima shuriba lahu wanda shi ko ma'au ya ruwaito shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin falala ta ruwan Zanzam idan ka sha su domin ilimi za ka samu ko don rashin lafiya ko don haihuwa akwai wani babban malami da ya sha su domin neman haihuwa ya haifi hamshakin malami haka kuma Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya sha ruwan Zanzam domin ya samu har da irin ta al-Imam Az-Zahabi kashi ko da an ce qala al-Hafiz ana nahin Ibn Hajar al-Asqalani wanda ya fathu al-Bari ya bulugul maran haka kuma al-Hafiz Suyuti ya sha ruwan Zanzam da albarkacin Allah shi azurta shi irin hadisi na al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani an kusan matsayin irin al-Hafiz Suyuti idan ka diba tadribur rawi na kuma al-Fiyatu Suyuti da dai sauransu game da ilimin hadisi wannan kenan yana dai nuna mana irin falala da matsayi na ruwan Zanzam to yanzu inda za mu tashi shine yana cewa da yake mutane duk abin da kake yi kullu suke da kai sun sa maka ido game da ka tsone musu ido domin in ba da haka ba yau abu ka kai wanda shari'a ta yarda da shi amma ka zan abin zargi ga wasu wale a ce yanzu mai yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wai har a samu masu zargin sa to wannan akwai mamaki to ashe wannan duk wanda aka zarga akan yabon da yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba yanzu ne ake suma ba abin ya dade to shine yake cewa aya laimi ya kai mai zargina aksir ka takaita anil laumi daga zargin da kake yi mini auzid kuma kama ƙara zargin ومن نار جينا تفي وخالف كسابة وعناك بذر جين وإلا إن با هكبا إن أقلت إدم بكبري بكينا أما دي أنا يناتا وإلا إدم بكبري بسيك أذا وطبق بكم بغنا زي سيتشي إن أقلت إن دي كاها انكلت تشيوا واندا نكيبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولنا تنى يبون وان واندا bai dace ma ya bishi ba to fa asidi sai ka samu arzikinka ka sani kuma fa ma da dumini wargi bai zangare ne ba wala ana min da diban zan daga wargi ba ma'ana da gaskiya kai bon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'imtu na ni'imta na zan cikin ni'imar Allah bi zikirin Hashimi saboda yabon ba Hashimin dangi Muhammadu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah fi lafazin nan na wal ma'ana da ma'ana wa sa'adani sun taimaka mini sun yi assistin dina sai madai he ga yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ma'anarin da lafazin da ma'anar suna aji kawai da naji abin ya zo min ga zuciya sai in ga dai yabon ya kama ni ina yabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar lafazin da ma'anar suna aji sai ci gaba yana mai cewa a kaftu nalizinta alaihi ga yabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ummatan ba'da ummatin lokaci bayan lokaci can cikin suratu yusuf wadda kara ba'da umma adini ila addini afdala ummati maihi cin addini bihi da yabon nan lillahi zuwa ga Allah na ɗauke shi matsayin addini bi nafsiya na bada raina fansa minhu ga annabi sallallahu alaihi wasallama qanitin wanda shike mai da'a ne ga Allah khairu ummatin hiyayyen mutumin da ya tara alheri Allah subhanahu wa ta'ala yace inna ibrahima kana umma aga kana umma mutum guda matsayin al'umma kenan to shine ce khairu ummatin hiyayyen mutumin da ya tara alheri nabiye shi annabi ne kullu ummatin kowace al'umma ta man sun yi gurin ba'athahu aiko shi cikin su wa nahnu munfuzna mun rabauta bidhaka alfadl da waccan daraja min bainihim cikin su mun ka samu wannan daraja ko su mutane ne amma albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam mun muka samu wannan daraja dai cewa muna cikin wannan ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bada annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kamaran alhali shina wata ko kuma bada kamarun sai zan fa'ili watan nan ya bayyana shine annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da shi ne ce bada ya bayyana kamaran alhali shina wata musrahu matahiyar wannan wata sharqun wa maghrib gabas da yamma wannan yana nuni ne irin yadda wata ya haskake sasanni to haka annabi sallallahu alaihi wasallam shiriya ta yi ta gani ko ina ko kuma yana nuhin isra'i da miraji na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ne ce wa khuffat an kebance almadinatu madina yathribu ta yathribu nan bayana nihin mudafu wa mudafu ilayhi ba domin ga ma'arifa ce almadinatu madina yathribu wadda ita ce yathribu ya zan badali koko almadinatu madina yathribu yathribu ya zan adafu bayani wa khuffat an kebance ta bi maswahu ta zan wurin zama ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan cikin suratul ahzab an ambaci yathriba madina yathriba ya ahla yathriba la muqama lakum akwai wani hadisi wanda ake cewa man qala lil madina yathriba falyastaghfir Allah 10 marrati cewa kwace ma madina yathriba ya nemi Allah gafara sau 10 kenan ba a cewa to wannan hadisi ibn al-jawzi الحافظ ابن الجوزي يا سوكي شاشي حديثي موضوعيني كديب الموضوعات ناشي وهكا أنا تيما مدينة سيربا داما تانا بسونا النكيدة هوا أنا تيما تدار الهجرة دبابا دبيبتن تمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم دي سيربا دي سورانسن وكان لهما دربو شنا دورن زما في سدلت النور تكين سدرا شيني مقريات حسكي فعند سورة المنتهى أنتي متى magariya ta haske domin dai girmamawa ga wannan wurin bayan haka najiyun wanda an hagana da shi ne muqarrab wanda aka kusanta ne li rabbil alamin ga mutare cinta ne kai sallallahu alaihi wasallam habibin masoyin Allah ne sai da ni yana kusanta kullu hilin kowane lokaci wasta da na ana kusanta shi sai yana cewa dunu wasifa'in la dunu wa makanati khususiyatun waccan kusantawar da nufada wata irin keɓanta ce wacce Allah ya keɓance shi da ita ta isra'i wacce abkattawan zadda addikira ambato khalidan da waman mai lahu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dama kalima addikiru kalima ce wadda ka nuna ɗaukaka kamar can Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa وإنه حقيقة شيء القرآن لذكر لك والله لو كتاني غريك ولقومك وسوف تسألون وإنه لذكر لك حقيقة والله قرآن من لو كتاني غريك تو أنا ذات جماعة الإمام البخاري تكن بخاري هنا قل باب ذكري كذا كما يدتي باب ذكريني عباس معنى باب مي مغانا كان لو كتاني عباس فككم باب ذكري معاوية بن أبي سفيان babi mai magana akan daukaka da daraja ta Muawiyah ibn Abi Sufyan kamar yadda yake babu zikiri Ibn Abbas to wannan ne haka wasu hawahani na daukar suna ganin da an ce da an ce babu zikiri kamar kalmar zikiri din ba wai tana nufin wani abu ba to in gaskiya ne wanda ka ganin ba wani abu ne an bace shi cikin Bukhari man to wannan kenan biha da waccan ke danta ne haza da ya tara rikal majlisi lali na girma dirfan sabo wa talidan da kuma da dadde sannan yabar raga ya tsere mu duk mutane gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallama fi dunya wa fi dini la dunya da lahira wahidan alhali shina ci kadai sallallahu alaihi wasallam ba yau suna suka taru suka tsere mu duk duniya ba shi ɗaya ya tsere mu duk duniya sallallahu alaihi wasallam furu'ul majdi rahwa na girma shine mahaifansa na matho su suka yi masa dadi umman alhali ga mahaifiya ita ce aminatu alaiha salam wa walidan da mahaifi abdullahi alaihi salam nan ya zanta mizi kenan ma'ana sassa na girma rehe rehe na girma wanda umman shine mahaifiya ko walidan da mahaifi na mutu su suka yi masa dadi sa'adun ba abinda yake girman zaharan bai bihi na annabi sallallahu alaihi wasallam shine mahaifinsa ko akarin ba abinda yake girman badanan ciki bihi na annabi sallallahu alaihi wasallam shine mahaifiyarsa mun dai gabata irin martabarsa da matsayinsu can karatun da ya gabata bayan haka sai ya ci gaba da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama min al-alamil a'la yana daga cikin jama'a madaukaka a gehin dabi'u da gehin isma da daraja kuma wacce ta mahita su yana cikin su amma wa ma huwa minhum ba wai cikin su shike ga talitta bane don ya wuce talittar mala'iku can wani yana cewa hula adamiyyin khulquhu malakiyatun sallallahu alaihi wasallam domin an ce wa'annan wurin annabi Yusuf alaihi salama tannan da suka dimauci har suka yanke hannunsu Allah ce falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim anan dimauci wasu sai suka ga kamar mala'iki yahi dan adam daraja ba annabi sai suka ce Yusuf kaman ma mala'iki kuma ko mala'ikin babba mai daraja musu san annabi Yusuf yahi mala'iki ba balle Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace shabihun bihim yayi kama da su ne kawai to nan da yace mahu minhu bai ho cikin su domin yahi su yace shabihun bihim ya dai kama da su ne bil wasfi sifar su amma zakin tsarkakakke ne ladaihim wurin su su sani su mala'iku ne rahimun annabi sallallahu alaihi wasallam yake wan tausayi ne bi kullul khalqi ga dukkan talikai dani mai kusanta ne ilaihi mu gare su dukkanin talikai mutane da aljanu da mala'iku da sandararru da komai da kowa domin annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga mutane albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ga irin saukin da aka yi muna daga ciki idan najasa ta taba tufafin mutumin da zaka ga sai ya yanke wurin amma mu wankewa kawai duk da kowa ya akwai bai cuta maka sannan daga ciki sokin da mun ka samu shine zamanin da idan kai lahi sai a rubuta ga kofar gidanka cikin gidanka ka aikata kaza na lahi amma mu sai ka tuba Allah ya gafarta sannan yahudawa ai lahin da suka yi na bauta ma dan sadin nan sai akai su kashe kawunan su shine tuba din amma mu albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka bane to nan rahama ne ga mutane a takeici rahama ne ga aljannu domin aljannu din nan lokacin da suna cikin kashe kashe suna cikin duhun jahilci ana aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka musulunta wa isarafna ilayka nafarun min aljinn yastami'una alqur'ana din nan lokacin da Dawud da Daifa cikin suratul ahqafi sannan ga suratul jinn yadda akwai suratul nas akwai suratul jinn kun uhi ilayya din nan dan suna cewa inna minnal muslimun wa minna duna zalika kunna daraika gidada to sallar rahama ne ga shugaban mala'iku dai na cikin zuduru bai sai da za a kwashe shi sai gashi Allah ce mada'in samma amin rahama ne ga dabbobi domin akwai dabbar da ma'aiki shiga tsakanin raƙumi da mai raƙumi ya raba su ya bacuta mishi rahama ne ga sandararru domin ga ice dan aljanna sanadiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam san wa hasbuka min jiz'in yahinnu wa yanshiju damin mai kusanta ne ilaihimu ga su talikai nasihun mai yawan nasiha ne li ahli al-ardi ga mutanen kasa hanin mai karkari ne mai tsananin tausayi ne ilaihimu ga mutanen kasa abba annabi sallallahu alaihi wasallam ya haskaka lahum gare su subhan kamar sahiya kuku subhan alhali shina sahiya musaba lahum ya zuba gare su muzna alhali shina girgije ko kuma nuzlan kamar girgije sai zan mansubun bi nas'il khafidi ga jodin nan subhan ka subhi muznan kal muzni idan tashbihul a'la bil adana ba tashbihul adana bil a'la ba huwa al haqu annabi sallallahu alaihi wasallama shi gaskiya ne yanti wanda ke kore kullu iskin duk wani kaken ƙarya ko badili da banna kalimar iko dama ƙarya muhimmi kamar jihar da aka waye shi radiyallahu anhu da Allah ya tsarkake ta Allah ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum hada domin suka ga Aisha radiyallahu anha ha suke rabin addini na gaba dai don rabin addini na gun Aisha Allah ke da ita hada alayhi sallallahu alaihi wasallam ya shirye suwa fa azahar rayba ya nisantar da kokonto an kulli jahilin ga kowane jahili wajada yayi baiwa fa'ansa ya mantar da kulla dallin duk wani yayyahi shine mai kyauta kadan ne wa wabilin da ma kadin hadari shine mai kyauta mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam baiwarsa kyautarsa ta mantar da duk wani mai baiwa kadan ko mai baiwa mai yawa musamman cikin watan Ramadan nadan ga baiwa wa hudan da shari'a anan sai zan lafin wa nashrun ma'kusin jadadin nan can hada ya koma ma hudan din nan nadan sai ya koma majada ko kuma a nadan shi ma'abuci baiwa ne wa hudan ma'abuci shari'a ne sai zan khabarani li mubtada ayni mahdhufain kad ahsaba haqiqa shari'an nan da baiwarsa sun ishi kullu na'ilin dukkan mai kyauta da dukkanin mai shari'a fa qaddamna li ihsana haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya lamunci kowane irin alheri gaba ɗaya wal husna da aljanna lil khalqi ga talikai a wani wuri annabi sallallahu alaihi wasallama aka kawo al'ummarsa 70,000 za su yi aljanna bila hisabin wala iqabin dinna ukasha ce ka roƙa mai kasance cikin sai ce anta minhu wani ya tashi ce sauƙaƙa biha ukasha ƙarshenta da ya ma'aike ne mai a ƙara mai aka ƙara mai kowane ƙwara guda cikin 70,000 zai ja 70,000 kaga 70,000 so 70,000 ga wa'incan 70,000 sannan wata rana ya ce ya ba wasu certificate na shiga aljanna su uku Abubakar Umar Usman hadisi na Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu sannan wata rana ya gani mutum goma duk ya miƙa musu aljanna Abubakar Umar Usman Ali Talha Zubairu Az-Zubairu Sa'adu Sa'idu Abu Ubaida Amir ibn Jarrah Allah kai da su baki ne to shi ne yake cewa faqaddamna al-ihsana lil khaliqi wal husna talaqqal huda ya karbi shari'a ne shine alqur'ani talaqqi an karba an jibril daga malaika jibril nazala bihi ruhul amin ala qalbika wa kad kana haqiqat to sai intirasi sai ce kar kana dama ya kasance fa ya abashi ya kasance dama ya abashirka ya ki kafirci tawakkiyan bisa ka kiyaye aqidarsa kallu kamin a aiko jibril gare shi dama ba wai yana cikin wani abu bane wanda yake na shirka ga Allah subhanahu wataala shine cokar kana dama ya kasance ya bar shirka ya ki shirka tawakkiyan bisa ga kiyaye aqidarsa kallu kamin ma a aiko jibril alaihi salam sina ta bi gari hira'i mufradan ya tahannafu wannan ma da lokacin da ya kusanta mulkiyan biliye da yana mai kada hannunsa lil haqqi ga gaskiya ko kuma lil haqqi ga Allah subhanahu wataala don al haqqu min asma'illahi ta'ala na ayani santa anna da gare mu lailatul isra'i daren isra'i tarakiya yana mai hauhawa fakan ya kasance dunuwar wannan ya kusanta kaba kausaini kusa da tsirkiya da baka au adana ko mahi kusa Allah subhanahu wataala yana cewa fakan kaba kausaini au adana a cikin suratul najm sallallahu Allah dai ya san zakan na aiwancan nisa iz yadda ni sa'ad da ma'aiki ya kusanta bihi da wancan nisan to ya kusanta limudrimihi ga wanda yake sanya shi rashin lafiya wa dabibihi kuma maganin sa ga rashin lafiya mahmashtaka duk sa'ad da yayi ciwo sallallahu alaihi wasallam Allah kenan to wannan kusanta ta daniya irin kusanta ta awahil fuad mai yawan kukan zuciya na tsoron Allah inna ibrahim alawahul khalil munibihi mai mai da lamari ga Allah shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam taminu dan mahaqqurbi habibihi kusanta masoyinsa na faya korar da nomuhu kwanansa sallallahu alaihi wasallam ko akala ya korkwantar da alqalba zuciya minhu tashi ta kokkorniya iz lokacin da arraka ya kwahinantar da aljasna idanunsa ma'ana ya hana idanunsa kwana sallallahu alaihi wasallam saboda za a ta isra'i wa awjabahu lillahi ashrafa wajhati wa awjabahu wancan kusanta ya tabbatar mishi ashrafa wajhati mahi daukakar daraja lillahi ga Allah wata nusa wa awjabahu wata nusa kuma wa awjahahu ya huskantar mishi ashrafa wajhati mahi daukakar daraja lillahi ga Allah shi wancan kusanci afaqa ya halka biha sabab da wancan daraja min kulli ya halka suwa min kulli ba'sin ga kowani irin tsanani wa ahatin da kuma kowani irin bakin ciki a wata nusa wa auhatin kowace irin wahala biha da wancan daukakar da yayi fa hadha wannan naharu hudahu ranar shari'arsa lam yada ababan laila shafatin daren rikici ba to sai ce wa manyan zurtu wanda ya kalle shi ya mata za a jishe shi dade bin satin da horin ciki sallallahu alaihi wasallam to anan ya ce ranar shiriyarsa bata bar daren rikici ba fa sirka tahimu furadan kai kadai fal ardu alhali kasa kadmu mai atamna an cika ta da aminci domin baka jin tsoron azzalimi saboda shari'ata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ta ba za a taba shi alqadamul a'la gabata daraja na daukakiya anna lahum qadam sidiqin to alqadamul a'la gabata na daukakiya daraja na daukakiya lahu ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli mu'talin ga kowani irin madaukaki huwal akhir shi anna qarshi amma as-sani ya tsere da daraja ala kulli awwal ga dukkanin na farko nufaddiluhu muna fifita shi a aziz bihi wa hishi girma min mufaddali shine abin fifitawa sallallahu alaihi wasallam ko kuma min din ga tazan kaida sai ya zan min mufaddali ma'ana dai min mufaddali abin fifitawa ma'ana hishi girma abin fifita sai ya zan tamyizi nuqaddimuhu muna gabatar shi nassan ga nassi na alqur'ani da hadisi da ijma'i ala kulli mursali ga kowane abin aikowa domin Allah ya ce wala kad faddalna ba'dal nabina ala ba'd sannan wani wurin ce ana sayyidu waladi adam wala fakhar bidai sauran bayanan da ake yi wala khalqa ba wani taliki duniya ya tasmi wanda zai hidda kai ne yace ban shi banci shi kenan a ce ma'aiki ya kowa banci shi din a'a ko kuma wala khalqa ba wani taliki yastasna da ake togewa a ce banci shi wala khulqa ba wa in su dabi'u yastasna da ake togewa a ce dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam kowa bancin wa'ancan dabi'un wancan babu shi yadda ba za a hidda wani ba haka ba za a hidda wasu dabi'u ba a ce sunhi dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam domin suna Allah ce mu innaka la ala khuliqin adim wa innaka haqiqatan la ala khuliqin wallahi kana bisa ga wasu irin dabi'u adimin manya manya aka kawo taukidi na daidai inna da kafu ta hidaba da lamu ta rantsuwa da alama ya nuna fauqiya daraja kenan da khuluqin aka kawo na kira tuttabini da kuma abini aka kawo na ati irin tawkidi shidda an kawo wannan aya akan dabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin tausayi irin sada zumunci da kyauta da sauransu an tambaya Aisha radhiyallahu anha wardaha tace ka dabi'un sa tace kana khuluquhul qur'an duk dabi'un sa alqur'ani kenan kuma ga alqur'ani duk abin da kaji an ce ayi ma'aiki yayi duk abin da an ka ce a bari ma'aiki ya bari sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah.